Dunia nagabaya ko mabaya.
Aha, may shana ababan chapay.
Nerfa idanu makantaba taiminirana ba. Dunia tananan tanajirane wanda mabayzo ba.
Written night just boy. Dama haka dunia teke inta daure mai gindi zaka ga har wani shining kake. Eh my brother magana na gaskiya ne in ta so ka kai ka kita magana na kan hanya take. Life is all about lessons take a thinking in your kai ne wallahi gobe ba kai ne ba. Eh bita asanuka more rayuwar ka dunia ce wallahi budurar wawa ce.
Ina san ki kina ki Zuciyata ni na baki rayuwata na hannunki a daren jiya na yi mafarki na zama naki
duniya ba matabbata ce ba ta guje ga wani ka sai karba yan wana wurin ga dubawa oh abin na damu na mutum sun di ba suna kashewa
Ina tunawa da lokaci tsoro ne ke kama ni ada abin ma da zarace jira nake amfani ga daukaka ta zo mini na sana Allah shi amfani to wata ranawa ni ne ba
haka ne kai in kana tunanin wani to haƙiƙa wallahi tallahi mallan zaka cutar da kanka kai dai bu Allah da sirrin manzon Allah wannan shine zai sa mutane su ringa ta sanka ka so ta duniya ka sha azaba mallan ka kita duniya ka cimma riba mallan kai dai ka bauta ta wa Allah ka tsaye da sallah ka bi iyayenka aljanna dole ne ka shige ta mallan
san ki kina kina da hannun ki ki karbi sakona zuciyata ni na baki rayuwata na hannunki a daren jiya na yi mafarki